un programme en rediffusion sur VO.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ita Sulaimaniyar ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 26 ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta yi ƙarin haske akan dalilan da ya sa ta ba da umarnin rufe kwalejin gwamnatin tarayya da ke yankin Kwali a Abuja.
The Honorable Minister of Education Adama Adamu directed that the federal government college should be shut.
Daraktan sadarwa a ma'aikatar ilimin tarayyar Najeriya kenan, Mr. Ben Bengun, ke mani ƙarin bayani dangane da umarnin da gwamnatin Najeriya ta bayar na rufe kwalejin gwamnatin tarayya da ke Kwali a nan Abuja.
Za kuma ku ji cewa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron bayan isarsa kasar Kamaru a daren Litinin sun gana da shugaban kasar Paul Biya, inda shugabannin biyu suka tattauna akan hanyoyin ƙarfafa alaka tsakanin kasashensu da kuma batun mamayar Russia akan Ukraine. Kana kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, Amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiya zuwa kasar Solomon Island a mako mai zuwa bisa jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin waje Wendy Sherman da kuma jakadiyar Amurka Australia Caroline Kennedy. Yau Talata, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za a kai wannan ziyarar ce saboda zagaye na 80 na hidimar tunawa da yakin Guadalcanal, don kuma jami'an diplomasiyyar su gana da jami'an kasar ta Solomon Island saboda a ta bakin ma'aikatar a jaddada muhimmancin dangantakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu. Wannan ziyarar na kuma zuwa ne bayan da Amurka da wasu kasashe da dama na yankin Pacific suka bayyana matukar damuwarsu kan yarjejeniyar tsaron da kasar ta Solomon Island ta cimma da China a watan Afrilu, wadda wasu da dama ke ganin za ta janyo wani tsere na girke-girken makaman yaki a yankin. Rundunar sojin Ukraine ta ce wasu makamai masu linzami da Russia ta cillo sun dare kan wasu wurare da ke gabar tekun Bahar Aswad a kasar Ukraine. Harin ya bararraka wurare da dama, ciki har da wajejen Odessa da kuma kayan aikin tashar jirgin ruwa da ke birnin Mykolaiv. Hare-haren sun auku ne yan kwanaki bayan da wani harin makami mai linzami da Russia ta kai kan Odessa ya janyo kokwanto kan yarjejeniyar da aka cimma ta sake komawa da harkokin jigilar kaya daga yankin zuwa kasashen waje. Ma'aikatar harkokin tsaron Burtaniya ta faɗi yau Talata cewa da alamar sojojin Rasha na ɗaukar makamai masu linzami na harbo jiragen ruwa da aka girke a wurin a matsayin wata barazana wadda ke hana su ƙaddamar da farmakin ƙwato Odessa ta wajen amfani da jiragen yakin da suka girke a tekun Bahar Aswad. Cikin mako guda kawai da aka samu barkewar COVID-19 a kasar Micronesia, yawan waɗanda suka kamu da ita sun zarce 1,000 zuwa yau dinnan Talata, wanda hakan ya tayar da hankali a wannan ƙasa ta tsibiri a yankin Pacific. A makon jiya, Micronesia ta zama ƙasar da ake ganin ita ce ta ƙarshe a duniya mai yawan mutane 100,000 da ta fuskanci barkewar wannan cutar, bayan da ta barranta daga ita na tsawon shekaru 2.5 sanadiyar kasancewarta a can wani lungu da kuma tsarin tsaron kan iyakarta. Jami'an kiwon lafiya sun ce cutar tana gaggawar yaduwa. Ranar Litini an bayyana samun waɗanda suka kamu wajen 140, wanda hakan ya sa adadin masu cutar ya kai 1,261, adadin da ya haɗa da wasu da aka samu a kan iyaka gabanin ɓarkewar cutar. An kai mutane 8 asibiti, sannan wani wanda ya ɗan manyanta ya rasu, a cewar jami'an. 'Yan majalisar dokokin ƙasar da dama da manyan jami'an gwamnati sun kamu da cutar, ciki har da mataimakin shugaban ƙasa Yosiyo George, wanda aka yi jinyarsa, a cewar jami'ai. Sun ce halin da mataimakin shugaban ƙasar ke ciki na inganta. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya isa a ƙasar Uganda jiya Litini, wuri na uku da ya da zango a ziyarar Afirka da yake yi don ƙarfafa dangantaka da nahiyar da nufin samun goyon baya yayin da Rasha ke fuskantar takura daga yammacin duniya saboda mamaye Ukraine da ta yi. Lavrov ya samu tarba a Entebbe daga takwaran aikinsa na Uganda JJ Odongo a cewar wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Rashar. Babban jami'in diplomasiyyar na Rasha zai tattauna yau dinnan Talata da shugaban Uganda Yoweri Museveni a cewar kamfanin dillancin labaran Rasha TASS. Uganda na ɗaya daga cikin ƙasashen gabashin Afirka da dama da ke fama da ƙarancin abinci sanadiyar fari. Hauhawar farashi sanadiyar yakin da ake yi a Ukraine ya kawo cikas ga harkar samar da abinci a yankin. A ƙarshe an ci gaba da shari'ar fitacciyar 'yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Brittney Griner yau Talata a wata kotun Rasha. Griner na fuskantar tuhuma kan mallakar muggan ƙwayoyi wanda shine musabbabin kama ta a filin jirgin saman Moscow a watan Fabrairu. Tun a farko-farkon shari'ar ta amsa cewa an same ta da lopen taba mai man wiwi, to amma ta ce ba ta da wata niyya ta aikata wani babban laifi. Lauyoyin Griner sun gabatar da takardu a wurin shari'ar a matsayin shaidar cewa wata cibiyar lafiya a Amurka ta amince Griner ta rika amfani da wiwi don rage radadin wani dadadden ciwo. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta yi watsi da wannan hujjar, tana mai cewa dokokin Amurka ba sa aiki a Rasha.
Da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta yi ƙarin haske akan dalilan da ya sa ta bayar da umarnin rufe kwalejin gwamnatin tarayya da ke yankin Kwali a Abuja. Ma'aikatar ta ce ministan ilimin Najeriya Malam Adamu ne ya ba da umarnin rufe makarantar don tabbatar da tsare lafiya da rayuwar ɗalibai bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wasu yankuna da ke dab da kwalejin. Hassan Maina Kaina, wakilin muryar Amurka da ke Abuja, na ɗauke da ƙarin bayani.
The minister directed, the honorable minister of education Adamu Adamu directed that the federal government college should be shut.
Daraktan sadarwa a ma'aikatar ilimin tarayyar Najeriya kenan Mr. Ben Bengun ke mani ƙarin bayani dangane da umarnin da gwamnatin Najeriya ta bayar na rufe kwalejin gwamnatin tarayya da ke Kwali a nan Abuja, inda ya ce ministan ilimin Najeriya Malam Adamu Adamu ya bada umarnin ne biyo bayan aika-aikar da wasu 'yan bindiga suka tafka a wasu ƙauyukan da ke dab da kwalejin a wani mataki na kan da garki don tabbatar da tsare lafiya da kuma rayuwar waɗannan ɗalibai. Shi yasa aka ɗau wannan mataki inda aka daddebe ɗaliban tuntuni, sai dai kuma ɗaliban da ke ajin ƙarshe da halin yanzu suke rubuta jarabawar ne ko amma su wani tanaji na musamman na yadda za su kammala zana jarabawar tasu. To koyaushe ne ake sa ran za a bude wannan kwaleji? Muna sa ido kan yanayin tsaro, da zaran al'amura sun inganta za a bude wannan kwaleji. To menene kuma matsayin sauran kwalejojin da ke sauran sassan Najeriya? Ai su ba sa fuskantar barazanar tsaro, amma duk da haka ministan ilimin ya umarci shugabannin kwalejojin su sa ido sosai, sannan kuma su haɗa kai da sauran jami'an tsaro da ke yankunan su domin tabbatar da an ƙara ƙarfafa tsaro a waɗannan kwalejoji.
The school will reopen. So they are not particularly under any security threat. But again, like I said, we need to be proactive. So the minister has directed all principals of Unity Colleges, we're looking at 110 of them across the country, to liaise with relevant security agencies in their jurisdictions within their domain to beef up security so that we forestall any eventuality.
Baya dai kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja Mr. Sunday Babaji ya tabbatar wa mazauna birnin cewar Abuja tana cikin zaman lafiya, kuma a matsayinsu na jami'an tsaro za su yi duk mai yiwuwa don tabbatar da kare dukiya da rayukan jama'a.
Amma duk matakai da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro na soja, na Air Force, na Navy, na Civil Defense, na farin kaya DSS, duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla, a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. To shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron bayan isarsa kasar Kamaru a daren Litinin ya gana da shugaban kasar Paul Biya inda shugabannin biyu suka tattauna akan hanyoyin karfafa alaka tsakanin kasashen su da kuma matsalolin da mamayar Russia akan Ukraine ta haifar. Bayan ganawar su ne shugabannin biyu suka yi karin haske kan batutuwa da suka tattauna a wani taro na manema labarai. Wakilin muryar Amurka dake birnin Yaounde Muhammad Ladan ya halarci taron ya kuma aiko mana da rahoton.
Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya isa kasar Kamaru a daren Litini da misalin karfe 10:11 agogon Yaounde kamar yadda muka sanar a ƙarshen mako da ya gabata. Bayan ganawar kai tsaye da shugaban kasar Kamaru Paul Biya, shugabannin biyu sun yi ƙarin haske kan batutuwan da suka tattauna a taron manema labarai. Daga cikin abubuwan da suka tattauna akai akwai alaka ta fannin siyasa, cinikayya, sheku matsaro. Sai dai manema labarai sun nemi ƙarin bayani kan yadda Faransa da kasashen Turai suka nuna bambancin taimako ko rashin adalci tsakanin yakin Russia da Ukraine da sauran tashin hankula da akan samu a nahiyar Afrika. Emmanuel Macron ya ce,
"Je pense que on dit souvent quand j'écoute ou je lis beaucoup."
Abin sani a nan shi ne dole ne a baiwa komai sunansa yadda ya kamata. Wannan yaki Russia ce ta tsokano ta. Ukraine kuma ƙasa ce da take da yarjejeniya da alaka mai ƙarfi da ƙasashen Turai. Shi yasa muka taimaka mata da makamai da kuma kuɗaɗe masu yawa. Mun bi duk waɗansu hanyoyi da ya kamata a bi domin kiyaye wannan yaƙi. Ni da kaina kuna sani na je Moscow, na gana da Vladimir Putin amma ban yi nasara ba. Dangane da ƙasashen Afirka kuma musamman Mali, shugabannin Mali ne suka nemi mu taimaka musu wajen yaƙi da 'yan bindiga a shekarar 2013. Faransa ta nuna iya ƙoƙarinta inda sojojinta da yawa suka rasa rayukansu. Don haka kadan ma da rashin adalci da kuka gani, to kusancewa waɗanda suke riƙe da karagar mulki yanzu a Mali su ne suka janyo wannan.
La France est le pays qui s'est le plus engagé pour des états africains à leur demande et pour leur sécurité.
Shugabannin biyu sun amince da dole ne a yi komai domin a gaggauta tsagaita yaƙi wannan ta hanyar sulhu da tattaunawa. Paul Biya kuma yan jarida sun fi mayar da hankali kan jimawarsa a mulki sama da shekaru 40. Mai shekara 89 duniya bai cire tsammanin ci gaba a karagar mulki ba.
Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution.
Kamar yadda kuka sani, Kamaru ƙasa ce da take amfani da kundin tsarin mulkinta. Kundin kuma a yanzu ya bani damar zama a mulki na tsawon shekara 7. Don haka sai ku yi lissafi a shekaru 7 kadan aka cire 3 ko 4 nawa ne ya rage. Ina nufin kadan na kai wannan wa'adin zan ba ku amsar tambayar ku na sani ko zan sake hawa karagar mulki.
Si je reste ou si je m'en vais au village.
Dangane da yakin Ukraine, shugaban Kamaru ya kauracewa yin Allah wadai da Russia. Yana mai tabbatar da haƙƙin rashin tsoma baki wanda ke nuna tsarin diplomasiyyar kasarsa. A nasa bangaren shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana damuwarsa game da ci gaban tasirin Russia a jamhuriyar Afrika ta tsakiya da kuma Mali, inda ya yi tirda hanyar da ake yi na kame albarkatun ƙasa domin samun tallafin tsaro ga raunannan siyasa ko gwamnatocin mulkin soja. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
An gaishe ka Muhammad Bashir Ladan. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana daga Najeriya akan korafin mutanen yankin arewacin jihar Kwara da suka ce gwamnatin jihar ta basu a baya wajen samar da ababen more rayuwa.
Jihar Kwara Najeriya mai yankunan kananan hukumomi 16 tare da yankuna 3 a siyasance, wato Kwara ta Kudu a yankin Ofa, sai Kwara ta Tsakiya da ta kunshi yankin birnin Ilorin babban birnin jihar, sannan da kwara ta arewa wato yankin lafiya gi da akasarin su yan kabilar Nufawa ne yankin da a yanzu haka suke ganin an bar su a baya wajen samar da ababen more rayuwa a siyasance akan haka ne ma al'ummar masarautar lafiya gin suka buƙaci gwamnatin jihar Kwaran da ta yi ƙoƙarin samar da ababen ci gaban al'umma a wannan masarauta da yake zantawa da murya Amurka albarkacin bikin cika shekara ɗaya da naɗa sabon sarkin lafiya gin mai daraja ta ɗaya Alhaji Muhammadu Kudu Kawo galadiman lafiya gin kuma shugaban ƙungiyar ci gaban yankin Alhaji Abubakar Yaya Isa ya ce an bar su a baya matuƙa kuma suna buƙatar a kawo masu ɗauki wajen samar da wasu ababe na ci gaban yankin kamar yadda yayi ƙarin bayani.
We still have one or two things, a number of areas that we still want the government to kind of give us its intervention. The township stadium in Lafayette, right now in the area of judiciary, like all the courts in Lafayette are not functioning. The structures are not good. And that is why the personnel in the judiciary find it difficult to even settle down in Lafayette. There are instances when they come all the way to Ilorin to sit down over cases. This we want, I want the state government to come and sort of consider us in these areas.
Yace har yanzu muna da abu ɗaya zuwa biyu da muke son gwamnati ta kawo mana ɗauki kamar gyara babban filin wasa na garin lafiya gi kuma a yanzu haka ɓangaren ma'aikatar shari'a yana buƙatar kulawa domin kuwa dukkanin kotunan da ke lafiya gi ba su aiki saboda rashin kyawun kotunan shi ya sama a yanzu haka ma'aikatan shari'ar ba su zama a lafiya gi sai dai su tafi Ilori su yi zaman shari'a lamarin da babu daɗi matuƙa a saboda haka muna son gwamnati ta dubi wannan al'amari to shi ma dai talban lafiya gin Alhaji Saluhu Yaman Suleiman ga abin da yake cewa akan wannan al'amari
abun takeici shine da wannan girman da kasan da yake da wannan arziki na kasan da ake da shi wallahi gwamnati bai kula da wurin ba inda ya kamata idan ka bi
ku samu abubuwan more rayuwa ba kamar da ya kamata
mun gode Allah abin da ya samu amma kuma ya kamata ce yafi haka gine abin more rayuwa wutan lantarki hanya makarantu asibitoci ba za a ce babu ba amma idan ka duba girman kasan da yawan al'umma ya kamata ce yafi haka abun da muke cewa kenan
to amma ina ne matsalar
da yawa ko kuma za a ce matsalolin suna da yawa na farko za mu ce wakile ma da muke da shi
a siyasa kenan
a siyasa gaskiya bai isa ba misali ne duk ya ma masarautar lafiya gi guda ne a masarautu guda uku duk first class daraja na daya a Edo local government kuma gaba ɗayan su uku nan wakili ɗaya suke da shi a House of Assembly
majalisar
jihar mutum ɗaya shi da zai warki lafiya ne da tsara ne da tsonga to wannan ɗaya kenan
Alhaji Abubakar Muhammad Bello shine tafi da lafiya gi ya ce ba su da abin yi sai dai ƙara roƙon gwamnati akan matsalolin da suke fama da shi
muna kira ga gwamnatin Kwara su dan kara mu gyaran kasa mun gode musu abubuwa da suka yi daga baya zuwa yanzu muna fata gwamnati su dan kara mu gyaran kasa akwai hanyoyi da yawa da ya kamata su gyara mu banda wannan makarantun mu muna da dalibai da yawa muna so gwamnati su kara mu makaranta nan arewacin Kwara a lafiya gine kawai muke da tertiary institution na gaba da secondary wato College of Education Technical Lafiya ki to mun gode ma gwamnan Kwara Malam Abdulrahman Abdulrazak shi ne ya bada kudi da aka yi accreditation na courses a makarantan amma duk da haka akwai abubuwa da yawa da ya kamata ya makarantan muna kai kokan mu zuwa mai girma gwamnan Kwara idan duba makarantan akwai ayyuka da yawa da ya kamata su yi lalla a karasa da aiki ma'aikatan lafiya kula da lafiya muna bukatan likitoci da nurses
to sai dai gwamnatin jihar Kwara ta ce bata bar yankin lafiya gin a baya ba babban mai taimakawa gwamnatin jihar Kwara akan ci gaban matasan jihar barista Aliyu Alhassan ga abin da yake cewa
tunda gwamnatin nan ta zo ta mai da hankali wurin ayyuka na samar da ci gaba a duka bangarorin jiha dama jihar Kwara ta rabu kashi uku ne akwai ta arewa akwai ta tsakiya sannan akwai ta kudu ni daga lafiya ginike mu ne muke Kwara ta arewa gaskiya mutanen mu tun da dai ake gwamnati tun na da aka dawo gwamnatin farafulla mun gan bambanci sosai a cikin inda gwamnatin take gudanar da ayyukanta can da ayyukan ci gaba yawanci zaka gan cikin garin Ilori ake barin su amma tun da wannan gwamnati ya zo tabbana tabbatar da cewa duk za ba da ayyuka komi sai ya tabbatar cewa kowane bangaren jaha akwai abu mai muhimmanci wanda aka sa zan baka misali akwai hanya wanda yake tun da gwamnatin nan ta zo ba hanyar da ya kai ta tsawo kilomita 33 ne wanda ya bada awardin contract dinta dan can da an sha bayarwa a bayar ba za a aiki ba a bayar ba za a aiki ba tun da ya zo ya sa hannu ya bayar ya biya ɗan kwangila aiki suka gama aikin nan yau ba wai ina gaya ma cewa an fara wai ana kan aiki ba ne an fara an gama abin da ya fama daga garin da ake ce mai Ilesha Baruba zuwa Gwanara a arewacin garin Kwara wannan aiki ne wanda yake taci sama da naira biliyan ɗaya da wani abu akwai campus na Kwara State University wanda aka yi a Kwara North a wani gari can barucin local government ana ce mata Ilesha Baruba yanzu gwamna ya riga ya sa hannu ya bada kwangila ana nan ana aiki tun da aka samar da Kwara State University aka creating wannan campus amma ba komai kawai daji ne kawai aka bari dajin Allah tun da yazo yasa aka fara wannan aikin sannan
mun yi magana da wasu mutanen garinka lafiya gi
na'am
sun ce tabbas an dan samu wasu ayyuka amma idan aka lura da yadda garin tsohon gari ne tun talatala an san shi da tarihi shi gaban da ya kamata a ce an samu ya kamata ya fi haka me zaka ce game da irin wayannan bayanai haka
eh wannan gaskiya ne ci gaba kan ba mu ci gaba inda muke so ba amma kuma tunda wannan gwamnatin ta zo ta mai da hankali wurin tabbatar da cewa ana muna ayyuka wanda zai kawo mana ci gaba saboda mun kwashe shekara da shekaru ba abin da ake yi misali wancan gwamnatin da ta wuce shekara 8 da ta yi gwamnati ma da take kafin ta shekara 16 nake muka magana ba wani abun kirki wanda zai iya zaka iya nunawa sai da wannan gwamnatin ta zo misali wannan kasuwa da nake muka magana kasuwa ce wanda take kashi masarautar lafiya ji naira 500 aka bayar a gina ta abun kasuwa ta da gwamnatin nan ta zo kai of education ma da take nan ma'aikatanta ma sun daina zuwa ikai da gwamnatin nan ya zo ya clearing duka ba su shuka da ake biyan su yasa aka yi mata accreditation
wannan korafi na mutanen yankin arewacin kwarar dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamna Abdulrazak wanda dan yankin kwara ta tsakiya ne ke fafutukar ganin ya samu wa'adi na biyu a babban zaben shekara ta 2023 a Najeriya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Ilori a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu so mu labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger da ran kasar nan mai suna Amina Seni da ke halartar tseren gudu na duniya a Region a jihar Oregon a kasar Amerika ta taho ta hudu a tseren mita 200 a karshen makon da ya gabata gabani haka shugaban kasar ta jamhuriyar Niger ne da kansa cewa da bazun Muhammad ya kira yar tseren domin kara mata guzari da tokarar da ita domin ta kara jin kwarin gwiwa kamar yanda za ku ji.
Bonjour Amina, comment tu vas? Ça va, tu es bien à fond?
Amina, kina lafiya in ji shugaban kasar. Ina fatan za mu ji labari mai daɗin gaske a ƙarshen wannan sukuwar taki. Amina Sani ta amsa da cewa insha Allah shugaban kasar. Shugaban kasar ya ce mata lalle a tsirenta na mita 200 a semi-final ta ɗan yi jinkiri wajen zabura amma daga baya ta motsa sosai.
Que nous avons été avant-hier. Merci beaucoup, Amina, et bonne chance.
Merci beaucoup, monsieur le président. Wannan dai shine karo na farko da Amina Saini da ke rike da kamben tseren mita 200 na nahiyar Afirka ta halarci tsere na duniya, kuma matsayi na hudu da ta samu bayan 'yan kasar Jamaika su biyu da ke rike da kamben duniya na 1 da na 2, cewa da Sherika Jackson da Shelly-Ann, sai ta uku ita ce 'yar Birtaniya Dina Asher Smith, yayin da Amina Saini ta jamhuriyar Nijar ta taho ta hudu. Wannan kuma ana ganin zai kara mata karfin gwiwa a tsere na gaba da za ta shiga na duniya idan Allah ya yarda. A yau ne a wasannin kwallon kafa na nahiyar Turai na mata da ke wakanan zaka kasar Ingila, ake can ana karawa a wasan kusa da na karshe tsakanin mai musabkin baki cewa da Birtaniya da kasar Sweden, yayin da gobe Laraba idan Allah ya kai mu za a karawa a wasan kusa da na karshe na biyu tsakanin kasar Faransa da kasar Jamus. A yau ne ita ku kungiyar kwallon kafa ta bayar Munich ta kasar Alemanya ko Jamus ta bada sanarwar sayan mata shinan dan kasar Faransa da ke buga club din Rennes, wanda zai buga mata kwallon kafa har tsawon shekaru 5 a nan gaba, cewa da Mathis Tel, matashi dan shekaru 17 a duniya da ya buga wasanni 10 na League 1 ta kasar Faransa a kakar wasannin da ta gabata, yayin da ya kasance zakaran Turai tare da kasar Faransa na 'yan wasa 'yan kasa da shekaru 17 na nahiyar Turai a bana. Club din na Bayern Munich ya kashe tsabar kuɗi har euro miliyan 28 da jika 500 kwatankwacin sefa biliyan 18 da miliyan 659 da jika 235. Yau talata ne ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar Birtaniya suka zabi Alison Britton, yar shekaru 57 da haihuwa, a matsayin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila. Wannan kuma shine karo na farko a ƙasar Ingila a tarihin kwallon kafa aka zabi wata mace wadda za ta jagoranci harkokin kwallon kafa na kasar Birtaniya. Ita dai Alison Britton ta gadi Gary Hoffman, wanda guguwar sayar da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle a shekarar ta gabata ga masu hannun jari 'yan kasar Saudi Arabia ta rutsa da shi a watan November da ya gabata. Zuwa yanzu dai Peter McCormick ne ke rike da rikon kwaryar kungiyar kwallon kafa ta kasar Birtaniya. Ita kuma Alison Britton za ta kama ragama aiki ne a farkon shekara ta 2023. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Madalla masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
To binta, wasu makamai masu linzami da Rasha ta cillo sun dira kan wasu wurare da ke gabar tekun Bahar Aswad a kasar Ukraine. Amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiya zuwa kasar Solomon Island a mako mai zuwa, bisa jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin waje Wendy Sherman da kuma jakadiyar Amurka a Australia Caroline Kennedy. Yau talata, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za a kai wannan ziyarar ce saboda zagaye na 80 na hidimar tunawa da yakin Guadalcanal, don kuma jami'an diplomasiyyar su gana da jami'an kasar ta Solomon Island, saboda a ta bakin ma'aikatar a jaddada muhimmancin dangantakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu. Wannan ziyarar na kuma zuwa ne bayan da Amurka da wasu kasashe da dama na yankin Pacific suka bayyana matukar damuwarsu kan yarjejeniyar tsaron da kasar ta Solomon Island ta cimma da China a watan Afrilu. Cikin mako guda kawai da aka samu barkewar COVID-19 a kasar Micronesia, yawan waɗanda suka kamu da ita sun zarce 1,000 zuwa yau dinnan talata, wanda hakan ya tayar da hankali a wannan ƙasa ta tsibiri a yankin Pacific. A makon jiya, Micronesia ta zama ƙasar da ake ganin ita ce ta ƙarshe a duniya mai yawan mutane 100,000 da ta fuskanci ɓarkewar wannan cutar, bayan da ta barranta daga ita na tsawon shekaru 2.5 sanadiyar kasancewarta a can wani lungu da kuma tsarin tsaron kan iyakarta. An kai mutane 8 asibiti, sannan wani wanda ya dan manyanta ya rasu, a cewar jami'an. Yan majalisar dokokin kasar da dama da manyan jami'an gwamnati sun kamu da cutar, ciki har da mataimakin shugaban kasa Yoshio George, wanda aka yi jinyarsa, a cewar jami'ai. Sun ce halin da mataimakin shugaban kasar ke ciki na inganta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ce an gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gresham ta tafi da Umar ne, da injiniyan mu na yau ya ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alkhairi, mu kwana lafiya, ma assalamu.